production.
Shauki nake idan mun yi gabore juna na baki kaina.